gwamnatin laifi 11 da hukumar yaki da rashawa ta EFCC ke zargin kamfanin PNID da shi sai alƙalin babban kotun tarayya Edward Ekwo ya yanke hukuncin karɓa kaddarorin kamfanin PNID a matsayin hukuncin laifuka kamar yadda doka ta tanada kotu ta ce za a miƙa kaddarorin ga gwamnatin Najeriya waɗanda ake zargin Muhammad Kuchazi da Adamu Usman sune daraktocin kamfanin PNID kuma an kama Usman da laifi 16 Kuchazi kuma an kama shi da laifi 10 anan lawyer EFCC Bala Sangane yake cewa
the third of it had to do with money laundering of and the fourth one had to do with failure to comply with requirements of the special control unit against money laundering
a shari'ance abubuwa da ake zargin su sun hada da almundahanar kudade yin amfani da ofishin su ba yadda doka take ba da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa daga cikin waɗanda ake tuhuma Adamu Usman ya ce an same su da wannan laifi kuma dole ne su miƙa wuya saboda a gama shari'a cikin lumana
want to prolong the matter and I think it is the right decision having considered the facts and antecedents of the matter so that is the right thing to do
abin jira a gane shine yadda za ta kaya idan an kai wannan hukuncin kasar Ingila inda aka ci Najeriya tarar dalar Amurka biliyan 9.6 a gabanin wannan shari'ar Madina Dauda sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya